فأمينة بن عبد الله رينا حليمة السادية سيدنا محمد رسول الله فمن كلاسي أنب محمد دونا بيكي أنب محمد ما يكون يرقل في سيدنا محمد رسول الله دونا بيكي شي كجرا سبا سبا با با سبا سيدنا محمد رسول الله mai idan ganin Allah shi yake zance da Allah shi yake fadar Allah suka zantar da Allah yake Isra'i yake Mi'raji suka zauna da Allah Muhammadur Rasulullah shi ka alatiya ya wanda ya karbo mana da kai yake mu bukta dai Muhammadur Rasulullah shi ka alatiya garkuwar musulunci kai ne Muhammadur Rasulullah fadan kai bada kowa da san kansa ba Muhammadur Rasulullah shiga alatiya annabi Muhammadu ni kasan al Muhammadur Rasulullah kai ba dogo ba kai ba ga dare ba Muhammadur Rasulullah ya katane annabi Muhammadu kafi yanzu kauka fada zikin Muhammadur Rasulullah ya katane me kwantaccen gashi ba kirin sita tabbalele na Allah Muhammadur Rasulullah saunar dai dai mai tawayen sawaye mai hannu daddawa Muhammadur Rasulullah ya Muhammadur Rasulullah ya wanda bai san a'a ba sai bayarwa Muhammadur Rasulullah saunar dai dai annabi Muhammadu mai kwantaccen gashi ba kirin sita a bayansa yana kansu Muhammadur Rasulullah saunar dai dai ya wanda kowane gashi kaifi ke fita a cikin kowane gashin Muhammadur Rasulullah saunar dai dai mai adal la ilaha illallah ya wanda Allah ya tuka shi dai Muhammadur Rasulullah ya wanda ba ramamme bane ba annabi Muhammad falfalkace Muhammadur Rasulullah saunar dai dai ya wanda ya koshi shirin Allah Muhammadur Rasulullah saunar dai dai mai rabawa bayinsa annabi Muhammadur Rasulullah kafin sai ka kasu ka basara ke na Allah Muhammadur Rasulullah shakura mun ka kai ne a gaba Allah ke bayan ka yake yi maka ya gode salati Muhammadur Rasulullah sai wani ya ji fa Allah ya ce ba shi bane sai Muhammadur Rasulullah sai wani Allah yake yi wa salati babu sakon babu mintuna sai Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai daradaran idanu da zaiba a cikin sa Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai karin hankali da ya fa alaikum tsayawa Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai sada ya kuma su Muhammadur Rasulullah sauna dai dai wanda bantansa da karabbil izzati yake Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai nusantar ruhi Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai kalawa Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai fitar da kamshi da sanyi Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai tufafi fari tasfaran faran Muhammadur Rasulullah sauna dai dai mai kuran mayafi annabi Muhammadu sauna dai dai Muhammadur Rasulullah takan dai dai gidan kashin gida kafishin gidin kyau Muhammadur Rasulullah idan ka zauna da dai kafin da dai din zaman Muhammadur Rasulullah sannan ka ya annabi idan kai kwalliyar ka fi kwalliyar kyau Muhammadur Rasulullah sannan ka ya annabi Muhammadu sakataren yaɗa labarai a taskar Allah madubin Allah alƙiblar Allah zancen Allah ganin Allah koman Allah ayyukan Allah ya tare gare ka Muhammadur Rasulullah masu masu ɗaba ɗaba mai haske kiyazun kaifin Muhammadur Rasulullah rabbas ma fi hadda hubaina katam ya amina ta zaitinsi fatiha al-mabtuhu fatiha azizi fawzi sayyidina Muhammadur Rasulullah ya sadaqallahu al-azim Muhammadur Rasulullah kaina bismillahi al-azim Muhammadur Rasulullah kaina farkon zance annabi Muhammadu kaina karshen zance annabi Muhammadu ya Muhammadur Rasulullah sauna dai dai annabi Muhammadu gare zama sayyidina Muhammadur Rasulullah sauna dai dai annabi Muhammadu mai hannu daddawa Muhammadur Rasulullah sayyida Fatima tu kokar cikin ka idan tana gida tai motsi sai ya ce ai Fatima ce tai motsi yar Muhammadur Rasulullah ina da kana na biyo motsin ta a cikin ciki na yar Muhammadin Rasulullah sauna dai dai yar annabi kasaitacciya ta sanin mu kai ki umma Abihana na Fatima bint Muhammadin Rasulullah sanne ki uwar Jarifai sanne ki uwar ahlul bait Rasulullah bint Rasulullah sanne ki sayyida Fatima sanne ki yar annabi Muhammad wanda idan na tafi sahabbai su dinke annabi ya dinke idan na tafi babu mai tsayawa wallahi sayyida Fatima kowa gare ki yake zuwa bint Muhammadin Rasulullah sauna dai dai kin fitar waliyai kace me shin fita musu kace me batu kace me tuka su kace me tsugo kace me hasaka su kowa ya tuka sai ya tuka dake kowa ya sani sai ya sani dake kowa ya isa sai ya sani dake ya wace kika san Allah kai kika san Allah bint Muhammadin Rasulullah kai kika kowa bautar Allah yar Muhammadin Rasulullah sayyida Fatima mama Hassan da Husaini kitaka a dai dai kai kika zo a dai kai kika koma a dai sannan ki mai tuka da tuka ya wanda Allah ya kaji malaika nan take dan sayyida Fatima bint Muhammadin Rasulullah ya wanda ya aika malaika ya ce ka je ka fada wa annabi Muhammad sayyida Fatima ta fadi kan wani matsayi yar Muhammadin Rasulullah ya annabi Muhammad labbaiki marhabaki ya wanda Allah ya aika malaika gurin abban ki sayyida Fatima ya ce malaika ka kara kara wa Fatima bint Muhammadin Rasulullah yar annabi Muhammad ya ce ai wallahi annabi Muhammad babu wanda ya san sayyida Fatima sai Allah sai manzon Allah dukkan wani halittar Allah ba wanda ya san ki ba masalin ki bint Muhammadin Rasulullah sai ki mai rawani kin fi karfin kwali bint Muhammadin Rasulullah rawani ne akan ki dan da kake kakkawa uwar tawawa ne tsara kowa wallahi kowa ya tuka sai ya tuka dake kowa ya samu sai ya sani dake kowa ya haskaka sai ya haskaka dake bint Muhammadin Rasulullah kowa ya isa fadar Allah sayyida Fatima sai ya isa dake samuwar ki samuwar Allah ne bint Muhammadin Rasulullah sanne ki yar annabi matar Ali zakin Allah babul ilmu an gona sayyida Fatima bint Muhammadin Rasulullah sirikin annabi Muhammad da babu kamar sa duniya da kiyama sirikin sayyidina Muhammadin Rasulullah an tantaba ya Hassan da Husaini labbaika ya Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.